الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار amma ba'du godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 29 ga watan Rajab shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 4 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin alqur'ani yau taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 29 a bangaren lissafi suratul ankabut kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata tambaya wani dan uwa ke cewa shin idan najasa ta taba jiki dole ne sai an wanke ko kuma gogewa na wadatarwa idan najasa ta taba jiki wanke ta wajibi ne gogewa ba ta wadatarwa dalilin da ke tabbatar da cewa idan najasa ta taba jiki dole sai an wanke shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al-Migdad ibn al-Aswad Allah ya kara masa yadda Aliyu Allah ya yadda da shi ya wakilta shi da sunan cewa ya tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin mazi domin shi Aliyu yake cewa kuntu rajulan madha'an yace ni na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi idan aka ce mazi ruwa ne fari maras kauri mai yauki wanda yake fita a lokacin da shahawa ta mutum ta motsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da al-migida da ce da shi wato ya wanke gaban sa kuma ya sake arwalla kaga me yace ya wanke gaban sa me yasa saboda najasa ce wanda take taba jikin mutum dan haka shi in ya taba tufafi ne aka yi rangwame cewa yayyafi da ruwa yana wadatuwa ba sai an wanke ba in dai ya taba tufafi yayyafi yana wadatuwa amma in dai ya taba jiki dole ne sai an wanke wannan ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa idan najasa ta taba jiki dole sai an wanke wanda gogewa ke wadatarwa domin cikar fa'ida shine takalmi ko kufi idan mutum ya taka najasa to idan ya goga akan kasa wannan ya wadatar ko ya sa wani abu ya goge wannan ya wadatar kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da ana cikin sallah jibrilu alaihi salam ya isar masa da sakon ubangijinsa cewa a kasan takalmansa akwai najasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cire takalman ya maida hagunkinsa ya aje sahabbai suka cire nasu suka aje ana gama sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yi waiwayo sai ya ce ma li ra'aytukum khala'atun ni'alakum manzo Allah ya ce me yasa naga duk kun fitar da takalman suka ce ya rasulullahi gani muka yi ka fitar da naka yace to ku san da cewa sababin abin da yasa na fitar da takalma na jibrilu ne alaihi salam yazo ya isar mun sakon cewa akwai najasa a kasan takalma na dalili daga cikin dalilan da ke nuna cewa annabawan Allah da manzanni da mala'iku gaba ɗayansu ba sa tarayya da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin al'amari na gaibu. Inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san da najasa a kasan takalmansa, zai shiga sallah da su? Sai da aka isar masa sako aka ce a kasan takalmanka akwai najasa, sannan ya fitar da takalma. A ƙarshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da sahabbansa, daga yau ɗayan ku idan ya zo masallaci, manzon Allah ya ce ya leƙa kasan takalmansa. Idan akwai najasa, manzon Allah ya ce ya goga takalman da ƙasa, yi sallah da takalman. Wannan hadisi yana nuna in najasa ta taɓa takalma, to gogewa akan ƙasa na wadatarwa. To haka in tufafi ne najasa ta wannan ta taɓa shi ma dole sai an wanke. An gane ko dole sai an wanke, sa wani tsumma ka goge najasa idan ta taɓa tufafi, wannan baya wadatarwa. Shi ma na daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa sai an wanke shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aka zo da ɗaya daga cikin jikokinsa shine Al-Hasan ko kuma Al-Husayn. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya ɗauki wannan jika nashi sai ya masa bauli. Wani ƴantaccen bawa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai masa hidima shine Abu Sam, yace sai na kawo ruwa domin na wanke wannan tufafi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ina famar na wanke. Manzon Allah yace a'a, inna ma yusallu min bawli lijariya wa yurashu min bawli alghula. Manzon Allah yace ka san da cewa fitsarin yarinya karama shine ake wankewa, amma in yaro ne karami manzon Allah yace yayyafi ake, ma'ana yayyafi ma yana wadatarwa, shi ba sai an wanke ba in da namiji ne, amma in diya mace ce dole sai an wanke. To da diyama can da shi yaron karami kafin su fara cin abinci, yaro karami in ya fara cin abinci shi ma dole sai an wanke kamar yadda na yarinya sai an wanke. Kaga wannan dalili ne wanda yake nuna najasa in ta taba tufafi dole sai an sanya ruwa an wanke. Haka hadisin Asma, Allah ya kara mata yadda, take cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nace ya rasulullahi, su da yawa ɗaya daga cikinmu idan ta yi al'ada, wato al'ada takan taba tufafinta, jinin al'ada yakan taba tufafinta, yaya za ta yi? Manzon Allah yake cewa ta huttu thumma taghsuhu bil ma thumma tanghuhu thumma tusalli fihi. Manzon Allah yace ta taghsuhu, ta sanya wani abu, wato ta kankare wannan jini. Manzon Allah yace thumma taghsuhu bil ma, sannan ta cuda shi da ruwa. Thumma tanghuhu, manzon Allah yace sannan ta sanya ruwa ta tarwaye. Manzon Allah yace kuma tusalli fihi, sannan ta yi sallah da tufafinta. Yace ya rasulullahi, idan na wanke na wanke, gurbin jinin bai bushe ba, ma'ana launin ya wanzu, amma dandanan da warin ya bushe. Manzon Allah yace wala ya duruki a sabo, gurbin jinin baya cutar da ke in dai kin wanke. Shar'in in najasa ta taba tufafi, wato ya zamanto dandananta da warin ya bushe, ko da launin ya wanzu, wannan baya cutarwa. A takaice dai idan najasa ta taba tufafi ko ta taba jiki dole sai an wanke. Kamar giya, ai ba giya ba kasa. To ita giya ba najasa ba ce a magana mafi rinjaye. An gane ko giya in ta taba tufafi ko ta taba jiki ba sai an wanke ba, giya ba najasa ba ce a magana mafi rinjaye, tare da cewa da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa giya najasa ce. To shi kuma sun tafi ne akan wata ka'ida, duk abin da yake haramun najasa ne, haka suka tafi. Ka'ida kenan, kullu haramin najisun, duk abin da yake haramun najasa ne, haka suka tafi. Shi kuma ba haka bane ba, walaysa kullu haramin najisan, ba dukkan abin da Allah ya haramta bane najasa. Yanzu misali idan ka dauki zinari, namiji ya sanya zinari a jikinsa, shin haramun ne ko ba haramun ba? Haramun ne. Idan namiji ya sanya sarka ta zinari ko zobe na zinari ko warware na zinari, sai mu ce ya dafa najasa sai ya wanke? Gumaka haramun ne. Idan ka dafa gunki sai ka wanke hannu? Wasa da ɗiyan dara, irin su dam, irin su lido, irin su kwas, haramun. Idan ka yi wasa da kwas sai a ce sai ka wanke hannunka ka dafa najasa? Giya da Allah ya haramta ta, ya haramta ta ne saboda tana taba hankali. Makasudin haramta giya wato rufe hankali da take, shi yasa ma ake kiranta da al-khamr. Idan aka ce al-khamr shine as-satru wa tabqiya, rufe abu da lullube shi, domin ita giya tana rufe hankali. Mutum ya kasa gane abin da zai amfane shi balantana ya kusanta, kuma ya kasa gane abin da zai cutar da shi balantana ya nisanta. Allah ya haramtar da giya a sababin tana taba hankali, amma ba domin giya najasa bace. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ya turo sakon haramta giya, sun tanadi giya gurin wannan tuluna na giya, suna jiran lokacin tsadar ta yi su fito su sayar. Har ma wato shine Abu Dalha ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Rasulullahi, akwai giya ta marayu a gona, kuma ga ya sako ya zo na cewa an haramta giya, yaya za mu yi? Manzon Allah ya ce, ku zubar da ita. Sahabbai suka fito da wannan giya kan titina na Madina, aka ringa zubar da ita. Malamai suka ce sai da aka yi ƙoramar giya a Madina. To inda na yasa ce sahabbai za su zo su zubar da ita a kan titi? Don haka a takaice, giya ba najasa ba ce. An gane ko? In ta taba tufafi ba sai an wanke ba. Allah ya haramtar da giya a sababin tana taba hankali. Don haka dan ka gaisa da mashayin giya ba sai ka wanke hannunka ba. Na'am.
Saboda warin yana ba zuwa shi. Ba ya
sa abu. Ai wari kace, wata giyar ba wari ba take kamshi take. Kala kala ce. Na'am. Wai misali, radio ce kake da ita, ko agogo ce kake da ita, ko waya ce kake da ita, sai ta lalace, sai ka ba yaro shi ka kai wasa, sai ya tafi ya gyara. Da ya gyara sai ya dawo sai ya baka kayanka. Shi yana halatta ka amsa? Kwarai yana halatta ka amsa. Abinda baya halatta ka yi kyauta ka dawo ka karbe kyautar ka wannan haramun. An gane ko? Shi kyauta ka masa da wannan ya je ya yi wasa, da ya gyara shi ma sai ya baka a matsayin kyauta, to wannan yana halatta ka amsa. Tare da cewa abinda ya fi dacewa, duk abinda ka yi kyauta da shi, duk da cewa kai ka yi kyauta da shi ne a sababin rashin amfaninsa, to duk abinda ka yi kyauta da shi idan ya dawo gare ka, to abinda ya kamata ka sake yin kyauta da shi shi ne ya fi dacewa. Kamar yadda Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, idan ya yi kyauta da abin, idan ya ga an daga shi a kasuwa za a sayar, to yakan sayi wannan abu, sannan kuma ya koma yin kyauta da shi, tare da cewa tare lafazin shi sadaka ne. Ibnu Umar in yayi sadaka da abu, in ya ga an daga abun a kasuwa za a sayar da shi, yakan sayi wannan abu, sannan kuma ya sake yin sadaka da shi. Shi abinda baya halatta mutum ya yi kyauta ya dawo ya karbe kyautarsa, ko ya yi sadaka ya dawo ya karbe sadakar, domin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, al-a'idu fi hibatihi, a wata riwaya al-a'idu fi sadaqatihi. Manzon Allah ya ce, mai komawa ya karbe kyautarsa, ko mai komawa ya dawo da sadakar da ya yi zuwa gare shi. Manzon Allah ya ce, kal kalbi ya'udu fi kayyihi, tamkarkare ne da yake amai ya dashi. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta mana wato da cewa kare ya yi amai ya lashe, domin mu gane cewa abu ne wanda Allah ya haramta. Yana daga cikin hanyoyin da ake gane abu wanda yake haramu, a kamanta abu wato da dabba, dabba wadda take ma mummunar dabba, tamkarkare. Misalin kare a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwatanta cewa tamkarkare ne ya yi amai ya zo ya lashe. Don haka a nan lalle in ka yi kyauta, an sake dawo maka da wannan kyauta, abin da ya kamata ka sake yin kyauta da ita ga wani. Amma in sadaka ce kai ta sake dawowa gare ka, to wannan abin da ya kamata ka yi ƙoƙari kai tsaye ka fitar da wannan sadaka, ka sake yin sadaka da ita. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato mun tsaya ƙarshen aya ta biyar. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajala Allahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Kafin ita Ubangiji ta'ala yana bayani ne game da waɗanda suke aikata miyagun ayyuka su ne mushrikai. Abinda ake nihi da as-sayyi'at a nan ana nihi waɗanda suke haɗa bautar Allah da wani, domin babu wani mummunan aiki a duran ƙasa sama da shirka, tare da cewa duk wani aiki wanda yake mummuna to ya shiga ƙarƙashin wannan aya. Shine yace amhasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumu. Ubangiji ta'ala yace shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka yanzu sun yi zaton cewa an yasbiquna, wato za su gagare mu, ma'ana za su tsere mana? Domin duk wanda ka tsere masa ka gagare shi. Shine yace amhasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna. Am hasiba alladhina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna. Shin yanzu waɗanda suke aikata miyagun ayyuka zato suke cewa za su tsere mana, ma'ana za su gagare mu? Tare da cewa Ubangiji ta'ala babu wani abu wanda yake gagarar shi a cikin sammai bakwai da ƙasai bakwai, ba wanda yake sai tsere ma Ubangiji subhanahu wata'ala, domin Ubangiji ta'ala kadirun ne ala kulli shay, mai iko ne akan dukkan komai. Duk inda kake Allah yana sane da kai, kuma sannan yana da iko a kanka, ba wanda ya sai tsere ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard, babu wani abu a cikin sammai ko a cikin kasai da zai gagaru Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsere masa. Dan haka Allah ya hakaito mana fadar aljannu a can cikin suratul jin, wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba. Suka ce lalle mu mun yaqini ba za mu gagaru Ubangijin mu a duran ƙasa, an gane ko, wa lan nu'jizahu haraba ba za mu gagare shi ba, wato a wajen gudu, ma'ana wa lan nu'jizahu ba za mu gagaru Ubangiji subhanahu wata'ala game da gudu cewa mu tsere masa. Dan haka can cikin suratul rahman yake cewa ya ma'asharal jinni wal insi in istaqatum an tanfuzu min aqbari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sulqan. To dan haka shine anan yace shin waɗanda suke aikata miyagun ayyuka zato suke an yasbiquna cewa za su tsire mana su gagare mu? Sa'a ma yahkumu. Ubangiji ta'ala yace abinda suke hukunci da shi na wannan mummunan zato, Ubangiji ta'ala yace yayi mu kai zaton cewa wai za ka tsere ma azabar Allah, wannan zato ne wanda yake mummuna. Sai ya ce man kana yarju liqa Allah, duk wanda ya kasance yana tsoron haɗuwa da Ubangijinsa, to fa inna ajalallahi la'at, ya san da cewa alkawali na Allah mai zawwali, ajalin da Allah ya sanya mai zawwali ban makawa. Koma wani lokaci aka ja duk abinda Allah ya kayyade masa lokaci to mai zuwa ne ban makawa. Don haka Larabawa suke da wata kalima suke cewa wannan suke wani kalimar ta kwanta mana, to shine yace man kana yarju liqa Allah, duk wanda ya zamanto na tsoron haduwa da Ubangiji subhanahu wata'ala, fa inna ajalallahi la'at, ya san da cewa ajalin da Allah ya sanya ma komai tabbas mai zuwa ne. Kenan anan mummunan zato baya wadatarwa, in har tsoron azabar Allah kake to ka tsara dokokinsa, kada ka hada bautarsa da wani, ka kadaita shi a cikin ibada, domin alkawalin da Allah ya to mai zuwa ne. Lafazin ar-raja kamar yadda bayani ya gabata yana daga cikin zawatul abdal, kalimomi ne masu daukan fuska biyu, domin lafazin ar-raja yana daukan kwadayi da kauna, sannan yana daukan ma'anar tsoro, an gane ko, yana daukan ma'anar tsoro kamar yadda yace innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa kuma annubiha wal ladina hum an ayatina ghafilun. Wallakin an gane ko, innal ladina la yarjuna liqa'ana, lalle wadanda ba sa tsoron haduwa da mu, waradu bil hayati dunya, wadanda suka gamsu da rayuwar duniya, wa kuma annubiha, suka nutsu da ita suna ganin cewa kamar an zo ba maganar gushewa. Ubangiji ta'ala ya ce waɗannan su ne waɗanda suke marauƙana game da ayoyinmu, sakamakonsu dai a gobe kiyama ita ce wuta. ko kuma kace man kana yarju liqa Allah duk wanda ya kasance yana kaunar haduwa da ubangijinsa ma'ana Allah yana mai tanada masa aljanna to fa inna ajalallahi la ya sanna cewa ajalin da ubangiji ta'ala ya sanya mizwan kenan duk wanda yake kaunar haduwa da ubangiji menene ya zama wajibi a kansa shine yayi tattali yayi ma kansa tanadi ya tsara dokokin ubangijinsa ya kokari ya gina makomarsa shine yace fa inna ajalallahi la sai yace wa huwa as-sami'ul 'alim ubangiji ta'ala mai matukar ji ne game da duk abin da bayansa ke faɗa sannan masani ne game da halayensu zamu tashi kenan aya ta 6 a'udhu billahi minash shaitanir rajim قال الله تبارك وتعالى ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ويجي تعالى كيتشوا ومن جاهد wato duk wanda ya ba da iya kokarinsa game da yi mana ba'a fa inna ma yushahidu li nafsihi ya san da cewa wato yana kokari ne domin amfanin kansa lafazin jahada in ma ya kasance an dauko an ciro shi ne daga aljahad idan aka ce aljahad shine almashaqqa wat ta'ab gajiya da wahala su kuma dokoki na addini suna da wahala ba kowa ba yake kiyaye su sai mai tsoron Allah kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa game da sallah wa inna hala kabiratun illa ala al-khashi'in lalle sallah abu ce wanda take mai girma mai nauyi sai ga masu tsoron Allah to dan haka shine yace wa man jahada duk wanda ya bada wato iya kokarin sa kenan ya wahala akan yi ma Ubangiji subhanahu wata'ala ba fa inna ma yujahidu li nafsi ya san da cewa yana kokari ne domin amfanin kansa ko kuma ya zamanto an ciro shi ne daga aljuhud idan aka ce aljuhud shine bazlu faqa mutum ya bada iya kokarinsa iya kokarinka iya iyawarka akan abin da ka saka ba daga wannan kalma ne aka ciro wato lafazin aljihad don haka in aka ce aljihad bai taƙaita ba ga fafatawa da abokan gaba a fagen kwama duk iya ƙoƙarin da mumini zai kawo domin kalimar Allah ta ɗaukaka ta kire duk wata kalima ta shaitani to wannan shine ake kira da jihadi don haka shi mumini yakan yi jihadi da dukiyarsa yakan yi jihadi wato da rayuwarsa yakan yi jihadi da harshensa da komai mumini yakan yi jihadi da haka Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waglu alaihim ya kai wannan annabi ka yaki kafirai da me zai yaki kafirai shine da makami wal munafiqina munafikai ubangiji ta'ala ya ce ka yake su da me zai yake su wato shine ta hanyar canza miyau ubangiji ta'ala ya ce waglu alaihim ka kausa samu su harishi saboda sun san gaskiya suka taki shine anan yace wa man shahada duk wanda yayi iya kokarinsa game da yi ma ubangijinsa da'a fa inna ma yujahidu li nafs ya san da cewa kanshi yake ma kokari dan kada yayi zaton cewa kokarinsa ya kare ubangiji subhanahu wata'ala da wani abu duk da'ar da bayi za su ma ubangiji subhanahu wata'ala ba sa kara shi dide da su kare zarra haka kafircin kafirai baya rage ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda yake fada ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu nafi fatanfa'un ubangiji ta'ala yace ya ku bayina ku san da cewa ba ku kai matsayin da za ku iya cutar da ni balantana ku cutar da ni ba ku kai matsayin da za ku amfanar da ni balantana ku amfanar da ni haka kuma a ƙarshen hadisin yake cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atafaqal bi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa zalika min mulki shay'a sai ce ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sayidin wahidin fasaluni fa a'taitu kullu wahidin mas'alatahu ma na kasa zalika min indishe an illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila albahr. A tarshe sai yace ya ibadi inna ma hiya a'malukum ukhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa. Don haka duk ibadar mai ibada ba ta ƙara Ubangiji subhanahu wata'ala da komai, amfanin ibadar shi zai dawo kanshi tun daga nan makomarsa duniya kafin makomarsa lahira. Don haka yace ya ku bayina ku san da cewa ayyukanku ina kididdige mu kuma uwaffikum iyyaha, sannan kuma zan cika muku sakamakonta a ranar kiyama. Sai yace duk wanda ya samu kyakkyawan karshe, kyakkyawan sakamako fali hamdillah, ya gode ma Ubangijinsa, ba wayensa bane, ba ƙarfinsa bane, ba dabararsa bace, gaman katar ne na Ubangiji subhanahu wata'ala ya nufaci shi da shi. Sai yace wa man waje da gairar zalika, duk wanda ya samu maimakon haka, wal iyazu billah, makoma taimuni fala yalumanna illa nafsa, kar ya zargi kowa face kansa. To shine yace wa man jahada, duk wanda ya iya kokarinsa game da yi mana da'a, fa inna ma yujahidu li nafsihi, ya san da cewa kansa yake ma kokari, wannan daidai yake da man amila salihan fa li nafsihi wa man asa'a fa alaiha, da fadarsa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Sai yace inna allaha, domin Ubangiji ta'ala laganiyun, lalle mawadaci ne anil adami ne game da bayinsa, baya buƙatar komai a wajen kowa, mawadaci ne, mu ne mabukata zuwa gare shi. Wallahu laganiyyu wa antumul fuqara, haka kuma annabi Musa ya faɗa ma jama'arsa kamar yadda Allah ya hakaito mana a cikin suratu Ibrahim, wa qala Musa in takfuru wa antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah laganiyyun hamid. Yace ya ku jama'ata, ku san da cewa idan kuka kafirce ma Ubangijinku ko da duk wanda yake doran ƙasa gaba daya, to kar ku yi zaton cewa ku rage Allah da wani abu, fa inna Allah laganiyyun hamid, ku tabbata Ubangiji ta'ala mawadaci ne kuma abin yabo ne. In ma ba ku yabe shi ba, to yana da bayi na musamman waɗanda ba sa fatara game da yabansa, su ne mala'iku yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu, waɗanda suke girmama Ubangiji suna tsarkake shi tsawon dare da yini ba sa yankewa. Sai yace wallazina amanu wa amilus salihati, waɗanda suka gaskata Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa, wa amilus salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai tsakaninsu da Ubangijinsu, Ubangiji ta'ala yace la nukaffiranna anhum sayyi'atihim, mun dau alƙawarin kankare musu miyagun ayyukansu. Allah ya yi alƙawari duk wanda ya kyautata imani ya biyo baya da ayyuka na gari, to Allah ya yi alƙawarin zai kankare masa miyagun ayyukansa. Na daga cikin abin da yake kankare miyagun ayyuka shine biyo baya da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai. Duk saba ma Allah da bawaye, in shekara dubu yayi yana saban Allah, in dai ya kyautata tuba, to Ubangiji ta'ala ya yi alƙawarin zai kankare masa duk abin da ya gabata na zunubinsa. Domin Ubangiji ta'ala yana faɗa innal hasanati yudhhibna sayyi'at, lalle kyawawan ayyuka sukan tafiyar da miyagun ayyuka, kamar yadda ya faɗa illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Kuma haka yace kul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma kad salat, ka faɗa ga waɗanda suka kafirce mu, in har sun daina kafirci Ubangiji ta'ala yace za a gafarta musu duk abin da ya gabata na laifukansu. Dan haka tuba kyakkyawan aiki ne daga cikin kyawawan ayyuka. Duk aikin da bawa ya aikata na zunubi, in dai zai kyautata tuba, to wannan tuba zai shafe duk abin da ya gabata na zunubi. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanbala, mai tuba game da aikin zunubi tamkar wanda ba shi da zunubi. To shine anan yace wallazina amanu, waɗanda suka gaskata Ubangijinsu, suka gaskata manzanninsa, wa amilus salihati, suka aikata ayyuka na ƙwarai tsakaninsu da Ubangijinsu, lan kaffiranna anhum sayyi'atihim, Ubangiji ta'ala yace mun dau alƙawarin kankare musu miyagun ayyukansu. Bugu da ƙari wala najziyannahum, Ubangiji ta'ala yace lalle ne za mu sakauta musu ahsanal ladhi kanu ya'malun, mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. Dai za ka yi, Ubangiji ta'ala sai ya linka maka shi goma a farko, daga goma ya linka ya koma 700 daga 700 kuma ya linka iya adadin da shi kadai ya sani kamar yadda yace wa in taku hasanatan yudaifa wa yuti min ladunhu ajran azima don haka yace wala najziyannahu ubangiji ta'ala yace lalle ne zamu saka wuta musu da ahsanan ladhi kanu ya'malun mafi kyawun abinda suka kasance suna aikatawa bugu da kari ayat da take kama da wannan ita ce ayat da take cikin suratul nahl man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun ubangiji ta'ala yace duk wanda ya aikata aiki nagari namiji ko mace halin yana mai imani da ubangijinsa ubangiji ta'ala yace falanuhyiyannahu hayatan tayyiba mun dau alƙawarin rayar da shi rayuwa da dada Allah zai bashi kwanciyar hankali da nutsuwa tun a nan rayuwar duniya sai yace wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma lalle ne zamu saka wuta musu sakamakon ladan su da mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa kaga wannan jan hankali ne ubangiji ta'ala yake ma bayinsa waɗanda suka mugunta ayyuka cewa in dai har suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai to duk ayyukan da suka yi mummuna ubangiji ta'ala zai kankare musu kuma zai saka wuta musu da fiyayyen sakamako a gobe kiyama sai ya ce wa wasaina lil insani bi walidayhi husna ubangiji ta'ala yace mun galgadi wato al insan shine dan adam bi walidayhi husna mun masa wasiya wasiya ta kyautatawa bi walidayhi game da mahaifansa wasiya ce ta musamman daga ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga mu'minai cewa su kyautata ma mahaifa matukar kyautatawa ayoyi sun gabata tun a cikin wato suratul baqara da suratul nisa da suratul an'am da suratul isra ayoyin da suke nuna cewa haƙƙin mahaifa akan da to haƙƙi ne wanda yake mai girma babu wani haƙƙi mafi girma akan da bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala sama da haƙƙin mahaifa wannan wasiya ta maimaito a cikin alqur'ani ayoyi sun wuce a lissafa kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana ubangiji ta'ala yace ba su labari game da wato alƙawari da muka dauka game da jikokin yaqub sune banu isra'ila ubangiji ta'ala yayi alƙawari da su la ta'buduna illa Allah yace kar ku bauta ma kowa banda ubangijin da ya halicce ku sai yace wa bil walidayni ihsana uwa da uba ubangiji ta'ala yace ku kyautata musu matukar kyautatawa kaga wannan aya ne take nuna bayan haƙƙin Allah kadai tashi a cikin ibada to babu wani haƙƙi mafi girma akan da sama da biyayya ga mahaifa haka yace wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ku kadai ta ubangijin ku a cikin ibada kar ku tarar da wani abu a cikin bautarsa ma'ana kar ku yi shirka da shi sai yace wa bil walidayni ihsana uwa da uba ku kyautata musu ai wa ahsinu bil walidayni ihsana ku kyautata ma mahaifa matukar kyautatawa haka idan ka zo cikin suratul an'am kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ubangiji ta'ala yace ce da su ku zo na karanta muku an gane ku atlu alaykum ma harrama alaykum rabbukum ce da su ku zo na karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku alla tushriku bihi shay'a kar ku hada bautarsa da komai sai yace wa bil walidayni ihsana uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa haka a cikin suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana ubangijinka ya hukunta ko kace yayi umarni ko kace yayi wasiya alla ta'budu illa iyyahu kar ku bauta ma kowa banda shi sai yace wa bil walidayni ihsana uwa da uba ku kyautata musu matukar kyautatawa a wannan aya sai Allah ya ci gaba da bayani imma ya bulo ganna inda kalkibara ahaduhuma aukilahuma fala taqul lahumu uf wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha dhulli minar rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira wannan aya tana daga cikin ayoyin da suka yi bayani game da haƙƙin mahaifa akan da sannan wuri na biyar shine wannan aya wa wasaina lil insani biwalidayhi husna. Ubangiji ta'ala yace mun yi wasiya ga mutum cewa ya kyautata ma mahaifansa matukar kyautatawa. Zamu iske wuri na shida a cikin suratul luqman, suratul luqman wa wasaina lil insani biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amayn an ishkur li waliwalidayk ilayya al-masir. Wuri na tarshe shine cikin suratul ahqaf wa wasaina lil insani biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. To dan haka haƙƙin mahaifa shine mafi girman haƙƙi akan da bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala. Da Allah yace a kyautata ma mahaifa, duk wani abu wanda za a yi kiran shi da sunan kyautatawa a rayuwa, to farko wanda ya fi cancanta ka sarrafa masa wannan kyautatawa sune mahaifa, sune mahaifa. Dan haka Muawiya ibn Haida al-Kushayri, Allah ya kara masa yadda, hadisi ne muttafaqun alayhi, ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati. Yace ya rasulullahi duk a cikin jama'a gaba daya wane ne yafi cancanta na abuce shi da kyautatawa. Manzon Allah yace masa ummuk, yace mahaifiyarka. Yace sannan wa? Manzon Allah yace mahaifiyarka. Sannan sai wa? Manzon Allah yace masa sai mahaifiyarka. Yace sannan sai wa? A karo na hudu manzon Allah yace sannan mahaifinka. Wannan hadisi malamai shine suka ce yana tabbatar da cewa a tsakanin mahaifa ma haƙƙin uwa yafi haƙƙin mahaifi girma akan ta. An gane ko? Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya maimaita wasiyya su uku cewa a kula da mahaifiya, a kyautata mata, sannan a karo na hudu manzon Allah yace sannan mahaifi. Don haka malamai suka fitar da wata fa'ida a ƙarƙashin wannan hadisi, suka ce dan da ciyar da mahaifansa ya zama wajibi a kansa, domin in uwa da uba aka wayi gari suka zama talakawa, to da ya tabbata cewa dole ne ya je ya yi sana'a ya samu musu abinci da duk abin da suke da bukata a rayuwarsu. To ya kewaya, ya buga, ya buga iya abin da ya samu kawai abincin mutum daya. Malamai suka ce sai a gabatar da mahaifiya uba ya dangana, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maimaita wasiyya game da cewa a kyautata ma mahaifiya su uku a karo na hudu, sannan ya ce mahaifi. Don haka me yasa haƙƙin mahaifa ya zamanto ya fi kowane haƙƙi girma a kan ɗa bayan haƙƙin Allah? Domin uwa da uba su ne sababin samuwarmu a ban ƙasa, in ba dan uwa da uba ba wanda za a samar da shi daga cikin. An gane ko? Su ne sababin samuwar bawa a duran ƙasa, don haka haƙƙinsu ya fi kowane haƙƙi girma. Ubangiji ta'ala ku abin da yasa haƙƙinsu ya fi na kowa, saboda shi ne mahaliccin kowa da komai, da kai ɗan da mahaifan naka gaba ɗayanku Ubangiji ta'ala ne ya samar da ku, don haka haƙƙin shi yake sama da na kowa. Don haka kuma babu wani laifi mafi girma a ban ƙasa bayan shirka sama da saba ma mahaifa. Rashin da'a ga mahaifa shi ne laifi na biyu wanda ya fi kowane laifi muni bayan shirka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce yake cewa ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Qalu bala ya rasulullah. Qala al ishraku billahi wa uququl waliday wa kana muttaki'an fa jalasa fa qala ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur fa ma zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat. Manzon Allah yace ku saurara, shin ba zan ba ku labari game da mafi girman manya-manyan laifuka? Sahabbai suka ce kwarai ya manzon Allah, muna da bukata ka faɗa mana. Farko manzon Allah yace al-ishraku billahi, hada bautar Allah da wani, shi ne laifin da ya fi kowane laifi girma a gurin Allah. Ka ɗauki haƙƙin Allah ka sarrafa wa wani bawa, shi ne laifin da ya fi kowane laifi girma. Dan haka Abdullahi dan Mas'ud ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyu dhanbi a'zam, wani zunubi ne yafi kowane zunubi girma? Manzon Allah yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa, shine da zaka sanya ma ubangijinka kishiya alhali ka san da cewa shi ya halice ka, ka dau haƙƙin shi ibada ka sarrafa ma wani, shine laifin da yafi kowane laifi girma. Dan haka Allah yace inna shirka la ghurmun azim, lalli hada bautar Allah da wani zalunci ne, zalunci wanda yake mai girma. dan haka shine yace al-ishraku billahi hada bautar Allah da wani. Na biyu manzo Allah sai yace wa uququl walidayni da saba ma mahaifa rashin da'a ga mahaifa shine laifin da yake kowanne laifi girma bayan shirka. Dan haka kuma alƙawari Allah yi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada babu wani laifi wanda yake mafi kamaci Allah ya gaggauta ma mai laifin ukuba tun daga nan duniya kafin makomarsa lahira. Maza Allah ya ce sama da zalunci da yanke zumunta. Yanke zumunta shi ne saba ma mahaifa. Duk wani azzalimi Allah baya bari sai an je kiyama. Duk wanda yake rashin da'a ga mahaifansa Allah baya bari sai an je kiyama. Tun daga duniya Allah zai jefa shi cikin kangi. Zai zaman to rayuwar shi rayuwa ce kuntatacciya. Dan haka samun jin daɗi a rayuwar duniya na ƙarƙashin da'a ga mahaifa. Ka bi Allah ka bi mahaifanka. Sannan yana daga cikin abin da ke sa bawa ya dace da gidan aljanna a gobe kiyama shine da'a ga mahaifa. Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda, kamar yadda hadisi yake cikin al-Adabul Mufrad, hadisi ne ingantacce. Wani ya zo ya tambaye shi yace na ga wata mata ina so. Wannan mata ta ki bani haɗin kai, ta ba wani haɗin kai ya aure ta, ya ce ni kuma kishi ya ɗauke ni, ya ce sai na kashe ta. Yaya za a yi? Abdullahi ɗan Abbas yake ce masa, wato mahaifanka a raye suke? Ya ce mahaifiyarka a raye? Ya ce ƙwarai. Ya ce to ni ban san wani aiki wanda yake kusantar da bawa ga Ubangijinsa ya ce sama da ɗa'a ga mahaifa. Ka je ka yi da'a ga mahaifanka. Kuma hadisi ne ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yardar Allah wato tana tare da samun yarda ta mahaifa. Kenan duk wanda ya sami yarda ta mahaifa to zai sami yarda ta Ubangiji subhanahu wataala. Haka manzo Allah yace fushin Allah na cikin fusata mahaifa. Duk wanda ya fusata yake fusata mahaifansa to Allah zai yi fushi da shi. Don haka dai a takaice wannan aya tana nuna mana haƙƙin mahaifa haƙƙi ne mai girma. Allah ya mana wasiyar cewa mu kyautata ma mahaifa matukar kyautatawa. Don haka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da da'a ga mahaifa akan jihadi. Kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye shi aka ce masa ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Qala sai yake cewa as-salatu ala waqtiha. ثم ماذا قال بر الوالدين ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله وانا aiki Allah ya kuso daga cikin ayyuka gabaɗaya yace sallah a lokacinta sannan sai ne manzo Allah yace sannan sai kyautata ma mahaifa. Abdullahi dan Mas'ud ya masa wannan tambaya sannan sai ne manzo Allah yace sannan jihadi domin daukaka addinin Allah. Haka wani sahabi ya taso daga birnin Yaman ya zo birnin Madina yace ya Rasulullahi na zo ne kawai dan na kasance tare da kai in jihadi ya tashi yace a fita da ni. Manzo Allah yace tambaya nake maka shin ɗaya daga cikin mahaifanka yana raye? Yace balki lahuma. Yace gaba ɗayan su suna raye. Manzo Allah yace to fa fihi ma fa jahid, maza koma gida Yaman ka je kai jihadin a can. Ka baro jihadin a baya, je ka kyautata ma mahaifanka. To shine anan yace wa in jahadaka, in mahaifa wato sun yi kokari sun tirsasa ka sun yi fama kenan, wa in jahadaka, in har suka yi fama a kanka suka tirsasa ka ne tushirka bi don ka haɗa bauta ta da wani, ma laisa laka bihi ilmu, abinda wato ba ka da sani game da shi, wanda babu wata hujja wadda Allah ya saukar na cewa a bauta ma wani. Fala tuti'uhuma, Ubangiji ta'ala ya ce karka yi musu da'a. Wa in jahadaka, idan mahaifa suka yi fama game da kai suka tirsasa ka litu shirika bi dan ka hada bauta ta da wani, ma laisa laka bihi ilmun, abinda baka da sani game da shi, ma'ana abinda ka san babu wani dalili wanda ya halatta wannan abu, abu ne wanda Allah ya haramta. Allah ya ce fala tuti'uhuma, karkai musu da'a. Wai ba sai ma shirka, duk wani aiki na saba ma Allah uwa da uba in sun tilasa ka cewa sai kai, to bai halatta kai musu da'a. Haƙƙin Allah shi yake sama da nasu, domin da kai da su gaba daya Allah ne ya halicce ku, shi ya samar da ku daga babu. Sai dai yaya za a yi? Sai ka yi ƙoƙari cikin girmamawa da darjantawa da hikima ka fahimtar da mahaifanka cewa abu kaza da kuka ce na yi bai dace ba shari'a domin Allah ya haramta. Kai musu nasiha ka galgade su kamar yanda Ibrahim alayhi salam ya ja hankalin mahaifinsa ya masa galgadi. Ubangiji ta'ala ya haƙaito mana a cikin suratu Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idha qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yusiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya ya abati inni akhafu alayka an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya. Haka annabi Ibrahim alayhi salam ya galgadi mahaifinsa ya ji hankalinsa cikin girmamawa da ladabi. To dan haka in mahaifi ko mahaifiya sun nemi ka aikata wani aiki wanda wannan aiki aiki ne wanda Allah ya haramta, ko kuma sun nemi ka daina aikata wani abu alhali wannan abu abu ne wanda Allah ya shar'anta, to sai ka ji hankalinsu cikin girmamawa da nasiha ka fahimtar da su cewa abu kaza da kuka ce nayi bai dace ma shari'a ba. Shine Ubangiji ta'ala ya ce fala tu'ihuma, kai tsaye Allah ya ce karkai musu da'a, kai karkai musu da'a. Jin kunyar Allah da ta manzansa ita take sama da jin kunyar koma wane ne? Haƙƙin Allah da na manzansa shi yake sama da haƙƙin koma wane ne? Sababin saukar ita wannan aya kamar yanda hadisi ne ingantacce, wato Sa'ad ibn Malik, wato shine kenan Sa'ad ibn Abi Waqqas, Allah ya kara masa yadda, mahaifiyarsa ita ce Hamna bintu Abi Sufyan. Domin shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna, margayen farko wajen karbar musulunci. Wa kana barran bi ummihi, kuma kafin ya musulunta ma mutum ne mai matukar da'a ga mahaifiyarsa, yana kyautata ma mahaifiyarsa matuka. To da musulunci ya zo hantsi ya keto, sai ya karɓi wannan musulunci. Me za a yi? Mahaifiyarsa sai ta samu damuwa, yaya zai shiga sabon addini ya bar addinin uwayensu da kakanninsu? Addinin uwaye ko da kakanni addini ne wanda yake da shirka wancan addinin nasu. A lokacin nan ta samu damuwa, sai ta ce masa ma haza dinu ladhi ahdathu, tace ya kai dana wani sabon addini ne wannan wanda ka zo da shi, yaya zaka shiga sabon addini? Karara tace sabon addini kenan akwai tsohon addini, wancan nasu na uwaye da kakanni. Sai tace wallahi la akulu wala ashrab hatta tarji'a ila ma kunta alayhi, tace daga yau daga yanzu tace na daina ci na daina sha, tace sai ka dawo kan abin da kake a dana addinin uwayenka da kakanninka. Ta yi yajin cin abinci, ba maganar ci ba maganar sha, amma sai dai yajin cin abincin ba irin na Turawa ba ne. A yau wayin aka ce yajin cin abinci, a ba kwata-kwata abincin ba ne ba ka ci, a cika ciki ne ba ka yi ba, dan wani biskiti da dan wani gato da sauransu mutum ya ci. To ita yajin cin abincin kwata-kwata ne, ta ce la akulu wala ashrab, ta ce wallahi daga yau na daina ci na daina sha, hatta tarji'a ila ma kunta fihi, sai ka hatta tarji'a ila ma kunta alayhi, sai ka dawo kan abin da kake a da. Au amu, ta ce ko kuma mutuwa, ta ce mu in mutu, ɗayan biyu kenan. Ta ce au amuta fatu ayyara bi zalika abadan dahar, ko kuma na mutu a ci gaba da aibanta ka iya rayuwarka, a ringa cewa ga wanda ya ma'uwar shi sababin mutuwa, a ringa aibanta ka. Ta ce ɗayan biyu ne, ko ka dawo addinin uwayenka da kakanninka, ko in daina ci in daina sha har mutuwa ta cin mun, a ci gaba da aibanta ka cewa ka zame ma mahaifiyarka sanadi. Wa yuqalu, a ringa faɗa in ka wuce a ce ya ƙati da ummi, ya wanda ya kashe mahaifiyar shi. Thumma innaha makathat yawman wa layla lam ta'kul wa lam tashrab wa lam tastadhil, ta zauna tsawon yini da dare awa 24, bata ci ba bata sha ba, inuwa ma bata shiga, a rana take a zaune. Fa asbahat qad jahadat, sai ga ita wayi gari ta wahala ta galabaita, kuma makasat yawman akhara wa layla, sannan ta saki kwana da wini da dare, ta saki kwana na biyu baci basha. Fa jaa Sa'd ilayha, Sa'd ibn Abi Waqqas sai zo wajenta. Wa qala, sai yace, ya umma, yace yake mahaifiyata, yace law kanat laki mi'atu nafsi, yace ki tabbata abinda nake faɗa miki, in a ce rai 100 kike da shi. Fa kharajat nafsan wa fana nafsan nafsan, a ce dai bayan dai rayukan suna fita, wannan ya fita, wannan ya fita, yace wallahi ma taraktu dini, yace addini na wannan da na runguma ba zan bari ba. Fa kuli, dan haka dai ki ci abincin ki, ki hakuri ki ci abinci, in rai 100 gare ki dai zai fita bayan dai, yace wallahi wannan addini ba zan bar shi ba. Yace wa in shi'ti fala ta'kuli, in kuma kin so kar ki ci, mutuwar ta ce miki. An gane ko haka imani yake, in dai ya shiga zuciyar bawa, to wallahi duk abin da za a yi da shi ba maganar gudu ko ja da ba. Maza Allah ya faɗa, yake cewa wa kadhalika al-iman idha khalaqat bashashatuhu al-qulub, kamar yanda shi sarki Rum yake cewa daman haka wato imani yake idan karshishin sa ya gaure zuciyar bawa, duk abin da zai same shi na bala'i da musiba ba maganar ya ja da ba. Dan haka yace yake mahaifiyata, kaddara cewa rai 100 gare ki dai bayan dai su fita, yace wallahi ba zan bar wannan addini nawa, taki ta rage, ki ci abinci ko karkici, ni dai ba gudu ba ja da baya. Falamma aisat minhu, lokacin da ta yanke kauna, ta san cewa ba zai dawo ba ya bar wannan addini, akalat wa sharaba, ta ci abincinta ta sha abin sha. Fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya, ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan aya, yana mana umarni game da cewa mahaifa a kyautata musu, koda ba mu'mine bane, mahaifa koda kafire ne, Allah ya yi umarnin a kyautata musu. Iya abinda Allah ya haramta ba za a yi musu da'a akan aiki wanda yake na saba ma Allah ko saba ma manzansa. A ƙarshe ubangiji ta'ala ya ce ilayya marji'ukum, kai da mahaifan naka gaba daya, ubangiji ta'ala ya ce zuwa gare ni ne makomar ku, kuma kowa na sakauta masa da iya abinda ya dace da sakamako. Fa unabbi'ukum, ubangiji ta'ala ya ce na ba ku labari bima kuntum ta'malun, game da abinda ku kasance kuna aikatawa a rayuwarku ta duniya. Wallazina amanu wa amilus salihati, ubangiji ta'ala ya ce waɗanda suka yi imani da ubangijinsu suka aikata ayyuka na ƙwarai, lanudkhilannahum fis salihin, ubangiji ta'ala ya ce mun yi alƙawarin shigar da su cikin bayi nagari, bayi nagari mutanen ƙwarai. Duk wanda ya yi imani da ubangiji ya yi ƙoƙarin aikata ayyuka na ƙwarai, to Allah ya yi alƙawarin shigar da shi cikin bayi na ƙwarai. Lanudkhilannahum fis salihin, wato me ake nihi da as-salihun, anan sune annabawan Allah da manzanni da sauran masoyansa. Allah ya yi alƙawarin duk wanda ya yi imani ya aikata ayyuka na ƙwarai, to Allah zai shigar da shi a cikin mutanen ƙwarai. Kamar yanda wato annabawan Allah suke addu'a cewa Allah ya sanya su a cikin jama'a ta ƙwarai, ya shigar da su a cikin mutanen ƙwarai. Mi annabi Yusuf alaihi salam ya faɗa a cikin addu'arsa, da ya ce rabbi kada ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith, sai ya ce fa'iras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah, sai ya ce tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin, ya Allah ka karbi rayuwata musliman halin ina muslimi, sai ya ce wa alhiqni bis salihin, ya Allah ka hada ni da mutanen ƙwarai. Kuma haka annabi Sulaiman ya gabata a cikin suratul Naml, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin, yace ya Allah da jin kanka ina roƙonka ka shigar da ni a cikin bayinka waɗanda suke nagari. To babu abin da ke shigar da bawa cikin bayi nagari illa abubuwan nan guda biyu, imani da Ubangiji subhanahu wata'ala, da biyo baya da ayyuka nagari. Duk wanda ya kiyaye waɗannan abubuwa biyu, to Allah zai tada shi a cikin jama'a na ƙwarai a ranar kiyama, su ne annabawa da manzanni, kamar yanda ya ce wa man yudi illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, shine yace wal ladina amanu wa amilus salihati, lalle waɗanda suka yi imani da Ubangijinsu suka aikata ayyuka nagari, Ubangiji ta'ala ya ce lanudkhilannahum fis salihin, mun yi alƙawarin shigar da su fis salihin, wato a cikin bayi waɗanda suke nagari. Wasu malamai suka ce anan an shahi mudaf sai aka wanzar da mudafun ilayhi lanudkhilannahum fi madkhalis salihin, za mu shigar da su cikin mashiga ta mutanen ƙwarai. Menene mashiga ta mutanen ƙwarai? Ita ce aljanna. Sai ya ce wa minan nas, Ubangiji ta'ala ya ce daga cikin mutane mai yaqulu, akwai wanda ke faɗa amanna billahi, mun yi imani da Ubangijinmu, amma fadar ta tsaya ne akan halishi bata isa zuciya ba, kamar yadda Allah ya faɗa yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, kamar yadda ya faɗa yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima kanu bima yaktumu wallahu a'lamu bima yaktumu, suna faɗa ne da bakunansu abinda babu shi a zuciyarsu, don haka Allah masani ne da abinda suke koyewa na kafirci a cikin zuciyarsu. Don haka can Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Can haka cikin suratul munafiqun Ubangiji ta'ala ya ce idza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Ubangiji ta'ala na shaidawa na tabbatarwa lalle munafikai makaryata ne game da fadarsu da suke cewa amanna billahi wa bi rasulihi. Shine anan Allah ya ce wa minan nas, na daga cikin mutane man yaqulu, wanda ke fada amanna billahi, mun yi imani da Allah. Fa idza uziya fillahi, idan aka cutar da shi fillahi wato game da da'a ga Ubangiji, ma'ana idan aka tsangwame shi a sababin addinin shi, aka cutar da shi in ma a karan kansa ko a dukiyarsa ko a iyalinsa, ja'ala fitnatan nasi ka azabillah, sai ya maida wannan fitina ta mutane da suke masa tamkar azabar Allah, sai ya maida tamkar azabar Allah, ma'ana sai ya ja da baya maimakon ya jimri game da duk wata tsangwama da zai za a yi masa, yaji tsoron azabar Allah, domin azabar Allah azaba ce wadda take madawwamiya, wadda ba ta yankewa. Wala azabul akhirati ashaddu wa abqa, to sai ya mai da fitinar da mutane suke masa tamkar azabar Allah ce. Kaga azabar Allah ita take sa mutum ya ja da baya, kana son ka yi abu amma in ka tuna azabar Allah sai ka ja da baya. Shine yace wala in ja'a nasrun min rabbika, idan wani taimako daga wajen Ubangijinka yazo an samu kwanciyar hankali da nutsuwa, komai Allah ya buɗa hanyoyi na samu. La yaqulunna, sai ka ji yana faɗa ga mu'minai yana cewa inna kunna ma'akum, ai dan dai mu muna tare da ku. Sifa daga cikin sifofin munafikai, idan an fada cikin mawuyacin hali sai su ja da baya, amma in ana cikin yanayi wanda yake na jin daɗi to sai su zo suna tsakiya tare da su, su ringa faɗa ai tare da ku muke. Tuntuna Allah ya bayyana mana a can cikin suratul nisa, alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allahi wa rasulihi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibu qalu alam nastahwiz alaykum wa namna'akum min almu'minin fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah walan yaj'al Allahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ubangiji ta'ala yace su ne fa waɗanda suke dakon musiba da bala'i game da ku, a kullum abinda suke jira su munafikai musiba ta samu musulmi. Fa in kana lakum fatkhun min Allahi wa rasulihi, in har wani gudi daga wajen Allah da manzansa yazo mu qalu alam nakum ma'akum, sai su ce ai tare da ku muke, ai tare da ku muke. Wala in ja'a nasru min rabbika qalu alam nakum ma'akum, yake cewa alladhina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allahi wa rasulihi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun, in ku kafirai su suke da rabo suka yi galaba suka bada takin mu'minai qalu alam nastahwiz alaykum, sai su ringa fada ga ƴan uwansu ai da mun ai mun ja kunnan ku mun ce ku kiyaye waɗannan mutane wa namna'aku minal mu'minin, muna hannunku muna cewa waɗannan kar ku haɗa kai da su, wa in mu kafirai sun samu galaba sai su ringa faɗa ga ƴan uwanku ai ku kuka ja ai da mu mun muku kashe da mun ce kar ku kasance tare da waɗannan mutane. To shine anan Ubangiji ta'ala ya bayyana mana, kuma can cikin suratul hajji ya faɗa wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, فإن أصابه خير ندم عن النبي وإن أصابته فتنة ينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين daga cikin mutane akwai wanda ke bauta ma Allah akan gefe a shi baya shigowa tsakiya a gefe yake fa ina asaba ko khairu nikma annabi idan wani alkhairi ya same shi ya samu nutsuwa ya samu komai abin da yake bukata ikma annabi sai ya nutsu da wannan addini a ringa yi tare da shi wa ina asabatuhu fitna in wata fitina ta same shi ya fada cikin kunci in qalaba ala wajhihi sai juya fuskar shi ya koma kafirci ubangiji ta'ala ya ce khasira dunya wal akhirah ya tabi duniya da lahira zalika huwal khusranul mubin wannan tabewa ta ita ce tabewa wanda take wato mabayyaniya wanda babu wata tabewa sama da ita shine anan ubangiji ta'ala ya ce wa minan nas na daga cikin mutane man yaqulu wanda ke fada amanna billahi mun yi imani da Allah fa idza uziya billahi idan aka cutar da shi fillahi game da al'amarin Allah kenan game da musuluncin da ya runguma ja'ala fitnatan nas sai ya maida fitinar mutane da suke masa da tsangwamar da ake masa ka azabillah kamar azabar Allah domin azabar Allah ita take sa mutun ya ja da baya dan tsoranta to tsoran wannan fitina sai ya sa ya ja da baya ya bar imani wala in ja'a nasrun min rabbika idan wani taimako ya zo masa daga wajen ubangijinka la yaquluna sai ya ringa fada yana cewa inna kunna ma'akum lalle ai mu mun kasance tare da ku komai ai tare da mu ake awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alamin ubangiji ta'ala yace yanzu Allah bai zaman tuba masani game da abin da ke cikin zukatan bayinsa Allah bai zaman tuba masani game da abin da yake cikin zukatan bayinsa shi yayi haka ne dan ya yaudari Allah ya yaudari waɗanda suka yi imani to bai san da cewa wata mai koyuwa bata koyuwa ga ubangiji ta'ala duk abin da ke cikin zuciyar bawa Allah yana sanar da shi abin da tunanin shi a gaba ma zai zo cikin zuciyarka Allah ya san da shi sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil layli wa salibun bin nahar shine Allah ya ce awalaysa Allahu bi a'lama shin yanzu Allah bai zaman tuba masani bi ma fi suduril alamin game da abin da ke cikin zukatan bayinsa wala ya'lamu annallahu alladhina amanu Allah yayi haka ne dan ya bayyana ma bayinsa waɗanda suka yi imani imani na hakika wala ya'lamu annal munafiqin kuma dan ya bayyana musu su wane ne munafiqai nan lafazin wala ya'lamu anna ay wala yubayyinanna shine malamai suke kiran shi ilmu zuhur Allah masani ne game da kowa da komai babu abin da ke boyuwa gare shi babu abin da Allah bai sani ba dan ilimi ne wannan na bayyana ma jama'a su gane an gane ko in kace wala ya'lamu annallahu dan Allah ya sani waɗanda suka yi imani kenan me ake nihi bayan shi su san su wane ne mu'mine na gaskiya kenan shine Allah ya bayyana ma bayan su mu'mine na gaskiya wala ya'lamu annal munafiqin kuma dan Allah ya bayyana musu su wane ne munafiqai daman hikima ta ubangiji da yake jefa bayansa a cikin wadayi na kunci dan a tantance ne a rabi tsakanin dan duma da dan kalewa Allah yake jarraba bayansa mu'minai dan a bambanta su wane ne mu'minai na gaskiya su wane ne waɗanda suke masu da'awar imani sai ya ce wa qalan ladina kafaru waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu sun faɗa lil ladina amanu ga waɗanda suka yi imani suka ce da su ittabi'u sabilana ku bi tafarkin mu tafarkin da muke kai na shirka ku biyo bayan mu wal nahmil khafayakum suka ce dan mu dauke muku kurakuran ku wal nahmil jumla ce insha'iyya amma bi ma'ana khabariyya an gane ku labari ne kenan wal nahmil khafayakum dan mu dauke muku dukkan wasu kurakuran ku wai ku biyo tafarkin mu in ma an ce kun yi laifi to ma dauke muku laifin a ranar kiyama ubangiji ta'ala ya ce wa ma kun bi hamilina min khafayahum min shay alhadi su ka ba masu dauke musu wani abu ne daga cikin kurakurai ba wanda ya sai dauke ma wani laifi a ranar kiyama innahum lakadibuna ubangiji ta'ala ya ce lalle su makaryata ne game da abin da suke fada sai ya ce wala yahmiluna afqalahum ubangiji ta'ala ya ce rantsuwa nake da girma na da buwayata lalle ne za su dau afqalahum nauyayen zunuban su wanda suka aikata ma kansu wa afqalan da wani nauyin zunubi na daban ma a tsakanin tare da nauyin zulubinsu. Wanne ne nauyi na daban na jama'ar da suka dora akan tafarki na bata, domin duk wanda ka nuna masa hanyar bata ya bi, to kai zaka daure fin shi a ranar kiyama, da kai da shi gaba daya kai zaka daulin ki biyu, ga laifinka kuma ga laifin wanda ka batar, adadin mutanen da mutun ya batar da su, to a ranar kiyama sai ya dauki laifukansu. Da haka Umma Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu wani dan adam da babu wata rai da za a kashe a durin kasa face akwai yanki na zunubi akan dan annabi Adam, domin shine farkon wanda ya sunnanta kisa, shine farkon wanda ya sunnanta kisa, ya nuna ma mutane hanyar kashe rai. Duk ran da aka kashe wannan dan annabi Adam yana da kaso na zunubi, adadin rayukan da aka kashe. Da haka Umma Allah sallallahu alaihi wasallama yace ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وأوزار ووزر من عمل بها. زعل يجي دوان دي سنة هنيا ممونا زعل يجي ناكنش زنبي وانا هنيا دي كركرا كما دا زنبي دوان دي وانا هنيا حرزوا كيام تشيني أنا الله يرزوا دي جرمان سدبوا يسيجي ولا يحملن أثقاله. Lalle ne za su dau nauyin zunubinsu wa atqalan, da wani nauyi na daban kenan na mutanen, adadin mutanen da suka batar, ma atqalihim, tare da nauyin zunubinsu, haka za su dauce shi a gadan baya. A gadan baya mutum zai dauci duk iya zunubin da ya aikata a rayuwar shi ta duniya a ranar kiyama, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, su a nan nan Ubangiji Ta'ala ya ce za su dauki zunubinsu a gadan bayansu. Kuma haka ya faɗa a can cikin suratul Nahl, li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm. Ubangiji Ta'ala yace dan su dau nauyayen zunubin su a ranar kiyama, kuma su dau daga cikin zunuban waɗanda suka batar da su ba tare da ilimi ba. Shine anan Allah yace wala yahmilunna, lalle ne za su dau athqalahum, nauyayen zunubansu wa asqalan, da wasu nauyayen na daban na zunubi kenan na iya adadin jama'ar da suka fitar, ma asqalihim, tare da nauyin zunubinsu, wala yus'aluna, Ubangiji Ta'ala yace kuma rantsuwa nake da girma na da buwayata, lalle ne za a tambaye su yawmal kiyamati, a ranar kiyama, amma kanu yaftarun, game da abinda suka kasance suna yanke na ƙarya, suna jingina ma Ubangiji Subhanahu Wata'ala. Allah zai tsira su a ranar kiyama ya yi musu tambaya. Nan insha Allah ku za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك.